the beat, baby.
Eh, akwai bayani na zo mun sasanta ga misali wanda za mu alkinta baburo ki banna ba ki ba wauta so dalili ne so amana ne so misali ne ci so muradi ne in zaki so ne ki so ne kar ki kushe ni in zaki bani ki bani kar ki hanna ni so hakika ne hakan ki na shiryo
Karbi biyar, karda kayar, masu faɗi su faɗa
Yadda kika so, shi na fi so, yanzu mu ba